أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايها كبركة مدسادوا أولنا مسلة متارة البركة مسجد الخلفاء الراشدين دنتي قبدا كراتمنا حل المسائل في شرح مختصر الأخدري. Wannan shine majalisi na 30 a cikin karatun wannan littafin. Muna 4 ga watan Safar, hijira daga garin Makka zuwa Madina 1447, wanda ya daidai da 18 ga watan 7 a kalandar Bature 2026. Idan ba a manta ba, sati da ya gabata mun kammala karatu akan abin da ya shahi sunnonin sallah. Yau insha Allah za mu tashi kan mas'ala ta mustahabban sallah. Shine malai ya kawo yake cewa fada'ilus salati, yake cewa wa qala ash-shaykh rahimahullahu ta'ala wa fada'iluha raf'ul yadayni 'inda al-ihrami hatta tuqabila al-uznaini وقول المأموم والفذ ربنا ولك الحمد والتأمين بعد الفاتحة للفذ والمأموم ولا يقولها الإمام إلا في قراءة السر والتسبيح في الركوع والسجود وتطويل القراءة في الصبح والظهر تليها وتكسيرها في العصر والمغرب وتوسطها في العشاء وتكون السورة الأولى قبل الثانية أطول منها والهيئة المعلومة في الركوع والسجود والجلوس والقنوت سرا قبل الركوع وبعد السورة في ثانية الصبح ويجوز بعد الركوع والدعاء بعد التشهد الثاني ويكون التشهد الثاني أطول من الأول والتيامن بالسلام وتحريك السبابة في التشهد. Wannan shine matanin da malam ya kawo kan abin da ya shahi mustahabban sallah, abin da ake so an so a ce mutun ya aiwatar da su a cikin sallar shi. Sai malam yake cewa wa fada'iluha, mustahabban sallah sune raf'ul yadaini 'inda al-ihrami, shine daga hannaye lokacin da kai kabbara ta harama, yace hatta tuqabila al-uznaini, har sai sun kusanci ko sun yi daidai da kunnuwanka. Kenan zaka ce Allahu Akbar har sai sun yi daidai da kunnuwanka. Kuma wannan mun samu nassi kalkashin hadisi, duk daga ba zamu zo za mu yi bayani akan dalilin mala akan haka, inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci yana daga su hazawa min kabayyi daidai ka hada shi, wani lokaci kuma hazawa uznayyi har sai sun daidaita da kunnuwan shi, wani lokaci kuma har sai sun daidaita da ka hada shi. To shine nan malam yace yana ɗaya daga cikin mustahabbai shine lokacin da zaka yi kabbara ta harama ka daga hannayenka har sai sun yi daidai da kunnuwanka ko sun daidaici kunnuwanka. Wa qawlul ma'mum wal fazzi, da madani wan mamu da wanda yake salla shi kadai bayan ya ce sami Allahu liman hamida bayan ya taso daga ruku'i yace rabbana walakal hamda wannan yana ɗaya daga cikin mustahabban salla yace watta aminu ba'dal fatihati lil fazi wal ma'mumi da cewa amin bayan karatun limami na fatiha ga wanda yake salla shi kadai haka kuma da mamu wanda yake salla bayan limamin shi yace wala yaqulu hal imamu illa fi qira'ati sirri yace limami ba zai ce ba amin ba sai dai a karatu wanda yake na asar ko a salla wanda ake asarta karatu mala yace wat tasbihu fi ruku'i was sujudi da yin tasbihi lokacin da mutun yayi ruku'i da lokacin da yayi sujada kenan subhana rabbiyal azim a cikin ruku'i subhana rabbiyal a'la a cikin sujada yace wa tatwilul qira'ati fi subhi da tsawaita karatu a cikin sallar asuba waz zuhri taliha kuma da tsawaita karatu wanda bai kai ba tsayin karatun sallar asuba a lokacin sallar azhar wannan shi ma yana ɗaya daga cikin mustahabban sallah yace wa taqsiruha fil asri wal maghrib da kankanta karatu kadda a ja surori masu yawa a daidaita karatu lokacin sallar la'asar da magarba yace wa tawassuluha fil isha'i kuma da tsakaita karatun lokacin sallar isha'i yace wa takunu suratul ula qabla as-saniya atwalu minha yana ɗaya daga cikin mustahabban sallah ya kasance raka'a ta farko ta yi tsayi karatun ta yi tsayi akan raka'a wadda take biyo bayan ta ita ce raka'a ta biyu yace wal hay'atul ma'lumatu fi ruku'i was sujudi wal julusi kuma mutun yayi ruku'i a irin yanda aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ruku'i ba ya daga kanshi ba sama ba kuma bai fadda kanshi kasa ba yana daidaito lokacin da yayi ruku'i haka lokacin da yayi sujada hancin shi da goshin shi dukkan su suna kan kasa tahin hannayen shi akan kasa guyoyin shi akan kasa sassan kawun shi akan kasa wannan ita ce hay'a wanda aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sujada a cikin ta yace wal julusa haka zama irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi lokacin da yake zaman tahiyya na farko da na biyu zamu zo zamu yi bayani akan yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin zaman tahiyyar shi yace wal kunutu sirran qabla ruku'i da yin al kunutu a asirce kamun yurka mun ruku'i wa ba'da surati yace kuma bayan karanta sura fi saniyati subhi a raka'a ta biyu ta sallar asuba amma dai wannan jamhurun malamai sun sabawa mazhabin malikiya kan wannan masala yace wa yuzu ba'da ruku'i kuma halaka ne mutun yayi al kunutu bayan ya riga yayi ruku'i yace wad du'a ba'da at-tashahhud ath-thani haka kuma da yin addu'a bayan mutun ya riga ya kammala tahiyya ta biyu a raka'a ta karshe ta sallar shi yace wa yakunu at-tashahhud ath-thani kuma ya kasance tahiyya ta biyu atwalu min al-awwal ta hi tsaho akan ta farko saboda ta farko bakin ta ayi at-tahiyya ayi salati na annabi sannan ta biyu kuma kana da damar kai tahiyya kai salati ga annabi kai addu'o'i wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin su haka kuma ka liƙe da addu'o'i wanda ranka ya baka kake nema ubangiji ya maka sai malaike cewa watta yamunu bis salami haka da damantawa lokacin da zaka sallami sallarka lokacin da zaka ce assalamu alaikum ya kasance ka ware yin sallamarka bangaren dama yace wa tahriku sababati fi tashahhudi haka kuma da motsa ya tsama nuniya lokacin da kake zaman tahiyya ka ringa motsa ta saboda wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hadi mana dalili akan haka zamu zo cikin bayani insha Allah nan gaba kina wa'annan su ne abinda malam ya ambata mana ƙarƙashin mazhabin malikiya abinda ake kiran su da mustahabban sallah bayani akan haka malam yake cewa ya'ni anna fada'ilus salati hiya ma dhakara wa haka shawahiduha yace yana nihin lalle mustahabban sallah su ne wa'annan wanda dai malam ya ambata mana yanzu a cikin karatunmu yace kuma ga dalilai akan haka lalle suna ɗaya daga cikin mustahabban sallah na farko yace raf'ul yadaini inda al-ihrami hazawal min kabai shine daga hannaye daidai kafada ko daidai kunnuwa lokacin da mutun yayi kabbara da haraba Allahu akbar yace wannan da kai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin Abdullah dan Umar wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka hutar da shi yake cewa kana iza fataha as-salata rafa'a yadayhi hazwa mankibayhi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ya bude sallar shi yana daga hannayen shi gulgudan kahwadan shi kenan yana daga yace Allahu akbar wannan ita ce sunna ta manzon Allah ko mustahabiyar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda malam ya sanya su kalkashin mustahabban sallah yake cewa wa hadith Mu'adh bin Jabal alladhi rawahu at-Tabarani fi mu'jamihi al-kabir min tariq al-Mahbub bin al-Hasan wal-Khatib bin Hajjah bin Jahdar an Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu yace kuma dalili na biyu shine hadith Mu'adh bin Jabal wanda Imam at-Tabarani ya hutar da shi a cikin Mu'jam al-Kabir daga hanyar Mahbub dan Hussein daga al-Khatib bin Jahdar daga Mu'adh bin Jabal yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama idza qama ila as-salati manzo Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi idan ya tashi zuwa ga sallar shi rafa'a yadayhi hiyala uznayhi yana daga hannayen shi gulgudan kunnuwan shi kenan yana seta yana daidaitawa daidai kunnuwan shi fa idza kabbara arsalahuma idan yayi kabbara yace Allahu akbar kenan yana fara daga hannayen shi sannan yayi kabbara idan yayi daga hannayen shi sannan yace Allahu akbar sai ya saki hannayen shi sannan kuma ya kama hannayen shi wannan ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace sun masakata sannan yayi shiru bayan yayi kabbara kenan da kai addu'o'i wanda yake yi na bude sallah sannan yace wa fi riwayatin a wata riwaya wa rubbama ra'aituhu yad'u yaminahu 'ala yasarihi yace kuma ina ganin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko ta kanyo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan ya saki hannayen shi yana dora hannayen shi hagun akan damar shi akan hagun in shi wannan yana dora su akan kirjin shi kenan wannan ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama malan ya kawo su a cikin mustahabban sallah yace dalili na uku hadith Wa'il bin Hujar bin Rabi'a al-Hadrami radiyallahu anhu hadith Wa'il dan Hujar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa ra'aytu an-nabi sallallahu alayhi wa sallama hina iftataha as-salata rafa'a yadayhi hiyala uznayhi yace naga annabi tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi lokacin ya da bude sallar shi ya daga hannayen shi daidai kunnuwan shi thumma wada'a yadahu al-yumna ala kaffi al-yusra war-rusghi was-sa'id sannan ya dora hannun shi na dama akan hagun yace tsintsiya hannun shi akan hannayen shi kenan haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hada hannayen shi kenan wannan ita ce siga ko ita ce kaifiya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake dora hannayen shi kenan wannan abin da yake tsintsiya hannu shi ake dorawa akan as-sa'id kenan haka kenan wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi lokacin da ya bude sallar shi yace summa ataituhum ba'da dhalika fi zamanin fihi bardun shadidun yace bayan wani lokaci nazo wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko nazo wa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan wani tsawon lokaci a lokacin sanyi wanda yake mai tsanani yace fara'aytun nas alaihim hullu thiyabi yace sai naga mutane suna sanye da manyan riguna yace kenan albarmushin nan bayyan riguna yace tuharriku aidihim tahta thiyabi suna motsa hannayensu a kalkashin wannan tuhahi wanda suka sanya kenan wannan manyan riguna kenan motsa yatsa da ake yi a cikin sallah a cikin lokacin da ake attahiya shi ma wannan yana ɗaya daga cikin mustahabi kamar yadda malam ya kawo mana yace ya tardo su suna motsa hannayensu a cikin duha kenan ba lalle ba bai cikin wajibci mutum sai ya bude hannayen shi ba mutum yana iyawa a cikin wannan ya lulluba yana iyawa yayi motsa hannayen shi lokacin da yayi zaman attahiya kenan wannan ya motsa babbai wannan ya tsarshe wanda take manuniya ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wa hadisi abi humayd as-sa'idi al-ansari radiyallahu anhu fi asharatin min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama yace hadisin abi humayd as-sa'idi mutumin garin madina a cikin mutane goma daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alayhi wa sallama yace cewa kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama idha qama ila as-salati manzo Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi ya kasance idan ya tashi zuwa ga sallah rafa'a yadayhi sai ya daga hannayen shi lokacin da ya tashi sallah hatta yuhadi bima min mankibaihi har sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya daidaita su da kafadin shi summa yukabbir sannan yayi kabbara hatta yaqra hatta yaqirru kullu azmin ila mawdi'ihi mu'tadilan yace har sai ya kasance kowane kashi ya dawo ya daidaito a gun shi yace sannan summa yaqra sannan ya fara karatun alqur'ani kenan daga ya ce Allahu akbar komi zai dawo sai ya in ya daga hannayen shi yace Allahu akbar yace sannan kuma ya daidaita ya saki hannayen shi ya kama hannayen shi akan kirjin shi yace har sai kowane kashi ya daidaita a gun shi sannan ya fara karatun alqur'ani karatun sallah sai mustahabbi abu na biyu daga cikin mustahabban sallah yace wa qaulul ma'mumi wal fazzi hadar mamu da wanda yake sallah shi kadai rabbana walakal hamd bayan ya riga ya ce sami Allahu liman hamida alal mashhur na daga abin da ya shahara yace dalili hadisan abi huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi yana cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalli manzo Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yace idza qala al imam sami Allahu liman hamida idan limami yace sami Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamd sai ku ce rabbana walakal hamd wannan shine dalili na wadan mamu da wanda yake sallah shi kadai yace rabbana walakal hamd ko rabbana lakal hamd ko allahumma rabbana walakal hamd sai mustahabbi na uku yake cewa wata'aminu ba'da al-fatiha da cewa amin bayan karanta fatiha bayan ida sakaranta fatiha na limaminka shine ya kawo dalili yake cewa li hadisi al-qamata bin wa'il dalilin hadisin alqama dan wa'il daga baban shi annahu salla ma'a an-nabi sallallahu alaihi wa sallama lalle shi yayi sallah tare da annabi sira da aminta Allah shi tabbata a gare shi falamma balaga lokacin da yayi kai inda kwado ubangiji madaukakin sarki a cikin suratul fatiha ghayril maghdubi alaihim waladdallin qala amin manzo Allah sai ya ce amin wa akhfa biha sautahu sai ya koyi muryar shi wal hadith abi huraira radiyallahu anhu yace kuma dalilan hadisin abi huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa idza qala al imam manzo Allah yake cewa idan limami yace ghayril maghdubi alaihim waladdallin faqulu sai ku ce amin fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi yace domin duk wanda ya dace da fadan malaiku cewar shi amin ta dace da fadan malaiku yace ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi an rigayi an gafarta mai duk abin da ya gabata na daga zinubban shi kaga wannan shine ya kawo dalili akan yana ɗaya daga cikin mustahabbi ka ce amin lokacin da limaminka ya kammala karanta suratu al-fatiha mustahabbi na hudu shine malai yake cewa wat tasbihu fil ruku'i was sujudi da yin tasbihi cewa subhanallahi wa bihamdihi wannan subhanallahi al-azim a cikin ruku'i was sujudi da cewa subhana rabbiyal a'la a cikin sujada yace li qawlihi alayhi salatu wassalam kama rawahu ibn abbas radiyallahu anhu yace dalilin hadashi manzo Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi kamar yanda abdullahi ibn abbas ya rawaito daga gare shi sallallahu alayhi wa sallama yake cewa idza raka ahadukum fa qala fi ruku'i idan dayanku yayi ruku'i sai ya fada a cikin ruku'in shi subhana rabbiyal azima ثلاث مرات سو اكو فقد تم ركوعه يتي تبس ركوعين شي يا رغاي يا تشكا وذلك ادناه wannan shine mafi karantin ruku'i ruku'in da zakai ka ce subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sou uku wannan shine mafi karantin ruku'i kenan min mutun yana so yana iya yi ta mimitawa har illa ma sha Allah iya abinda zaya wannan zaya iya yace wal hadith ibn abbas radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala haka kuma dalilin hadisi abdullah ibn abbas yarda Allah ya tabbata a gare shi yake cewa ya ayyuhan nasu innahu lam yabqa min mubashiratin nubuwati illa ar-ruqya as-saliha yaraha al-muslimu aw tura lahu yake cewa ya ku mutane tabbas daga ni babu wani annabi wanda ubangiji zai saki aikowa babu wani albishir na annabci daga ni allige yace illa ru'ya saliha sai dai muhulki nagari ya raha almuslim mutun zai ga kayan shi ko musulmi ya ga kayan shi a cikin muhulki aw tura lahu ko kuma a ganin me a cikin muhulki kenan babu wani albishir babu wani abin da yayi saura na daga albishir na daga wani annabi yazo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda zai iddi'a'in nubuwa yace ai an bashi annabtaka shi ma dan aike ne daga ubangiji to wannan tabbas ƙarya yake saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana babu kuma ba za a yi ba haka ubangiji ya tsara a haka za a tahi yace sai dai kurum ruqya saliha mahurki wanda yake nagari ka gani ko kuma a ganin maka yace ala ku saurara wa inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajid yace tabbas nayi hali a karanta alqur'ani lokacin da mutun yake halin mai ruku'i ko kuma lokacin da yake halin mai sujada yace amma ruku' abinda zaku hada a cikin ruku'i shine fa'azzimu fihi rabb ku girmama ubangijinku da cewa subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh irin kalmomi ne go wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a cikin ruku'i yace wa amma sujud amma dai kaga sujada lokacin da kristina kaga sujada yace fashtahidu fi du'a ku yi kokari ku roƙe ubangiji dukkan alkhairai na duniya da na gobe kiyama yace faqaminun an yustajabu lakum yace kun yi kusa ko ana kirdada ubangijin ku ya karba muku addu'o'in ku wanda kuka yi a cikin sujada da haka kenan sujada wuri ne na yin addu'a bayan ka ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi su uku ko abin da yake haka ko subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh ko wa'ansu ambato wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a cikin sujada shi sai ka biyo bayan su da addu'o'inka bukatunka na duniya bukatunka na gobe kiyama lokacin da kai rissina ka kai kanka sujada lokaci ne na yin addu'a shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana mu yi kokari mu yi ta'addu'a lokacin da muka yi sujada amma dai shi ruku'i zamu girmama ubangijinmu abinda aka hane mu shine karanta alqur'ani in ma cikin ruku'i ko kuma cikin sujada sai mustahabbi na biyar malaike cewa wa tatwilul qira'ati fi subhi shine da tsayi da tsawaita karatu lokacin da ake sallar asuba kidan sallar asuba ta sha bamban da sauran sallolinku saboda ubangiji ya ambace ta yake cewa qur'anul fajr ai sallar asuba lokaci ne horarren lokaci na karanta alqur'ani da haka lokacin da kuka zo sallar asuba ku hakura ku saurara abinda limamin ku zai karanta muku wannan kuma ana so limami ya sha salla ya karanta surori wanda suke masu dan tsayi a cikin sallar asuba yace kamar yanda malam ya bayyana yace a daidaita lokacin da sallar asuba sannan abinda zai biyo baya wurin tsawaita sallah ita ce sallam azhar sannan magriba da al-asr da magriba a daidaita su kada a karanta dogayen surori yace ita kuma sallar isha sai a tsakaita wannan shine dukkan su yana cikin mustahabbai ya kawo mana dalili hadisin Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa annahu kataba ila abi musa al-ash'ari Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi ya rubuta wa hakimin shi abu musa al-ash'ari wanda yake garin sham yake cewa iqra fi as-subh bi tiwal al-mufassali yace idan ka zo sallar asuba ka karanta wa mamunka tiwal al-mufassal يوارى المفصل سنا هارا والي daga suratu qaf har zawwa suratu amma annan suratu naba amma ya sa'adun kenan wa'annan surorin anan zakka zaba ka karanta wa mamunka dai daga cikin su zaka karanta lokacin da ka zo sallar asuba yace waqra fi zuhri bi awsat al-mufassal yace lokacin kuma da ka zo sallar azhar sai ka karanta da matsakaitan mufassal
matsakaitan mufassal sune daga amma har zawwa suratul duha yace sannan waqra fil maghrib bi qisarul mufassal kuma idan ka zo sallan magriba sai ka karanta musu qisarul mufassal kankanan surori shine daga suratul duha har zawwa suratul nas wannan sune abinda Umar ya rubuta wa Abu Musa al-Ash'ari ya ranga yi wa mutane sallah idan ya limance su da su kenan sallah asuba za a tsawaita ta za a karanta surorin da suke daga suratul qaf har zawwa sura wanda take ta suratul naba'i suratul amma ta sa'aduna sannan kuma abin da ya biyo baya sallah azhar daga amma har zawwa suratul duha yace sannan abin da ya biyo baya sallar sallan magriba sai a karanta daga duha zawwa suratul nas zawwa suratul nas shine zabe zakai ka karanta wa mamunka sura guda daya hadisi ne wanda Imam Tirmidhi ko asar ne wanda Imam Tirmidhi ya hutar da shi wa an Sulaiman bin Yasar qala kana fulanun yutilu al-awwalayn min az-zuhri wa yukhaffifu al-asra wa yaqra'u fi al-maghrib bi qisar al-mufassal wa fi al-isha'i bi awasitihi wa fi as-subh bi tiwalihi Sulaiman bin Yasar yake cewa wani mutum ya kasance idan yana limantar jama'a yana tsawaita rako'i guda biyu na sallar azhar sai ya kasi ya takaita salloli wanda suke na sallar la'asar ko rako'i na sallar la'asar yace wa yaqra'u fil maghrib bi qisarul mufassal yace idan aka zo sallar magriba sai ya karanta qisarul mufassal shine daga suratul duha zawwa suratul nas wa fil isha'i bi awasitihi yace idan kuma yazo sallar isha'i sai ya karanta daga amma zawwa suratul duha kina wannan shine abin da yake karantawa a sallar isha'i yace wa fi subh bi tiwalihi idan kuma yazo sallar asuba sai ya karanta tiwalul mufassal shine daga suratul qaf zawwa suratul amma kina wannan sune abin da wannan mutumin ya kasance yana karanta haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarci Mu'az bin Jabal idan zaka yi wa mutananka sallah sallar isha'i yace ka karanta musu da irin washamsu wa duhaha du'a wa duha da idza sama'un fatarat was sama'i wat tariq was sama'i zatil buruj wa innan surorin su ake so karantawa mamunka kenan kada ka ja su lokaci ne wanda rai tana buƙatar hutu kada a ja a tsawaita ya sanya wa innan surori da sharu ko wannan ausatul mufassal su ne wanda ake karantawa sallar isha'i tiwalul mufassal daga qaf zawwa naba'i su ne wanda ake karantawa a sallar asuba wannan shine abinda hadisi ne wanda yake ingantacce ko asar ne wanda yake ingantacce sai mustahabbi na shidda yake cewa wal hay'atul ma'lumatu fir ruku'i was sujudi wal julusi shine hay'a kama ko siffa wanda aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ruku'i da ita yana sujjada da ita yana zaman tahiyya da ita to kai kokari kai irin wannan kamantacceniya da irin siffa ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da yake yin ruku'in shi da lokacin da yake sujjada da lokacin da yake zaman tahiyya yace kama waradat biha al ahadith kamar yanda hadisi suka zo akan siffofi na ruku'in manzo Allah da sujjadan manzo Allah haka da zaman tahiyya na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dan yace daga cikin su akwai hadisin Abi Humayd al-Sa'idi yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa innahu alayhi salatu wassalam kana idha raka i'tadala wa lam yusawwib ra'sahu wa lam yuqun wa lam yuqni'ahu wa wada'a yadayhi ala rukbatayhi ka'annahu qadidun alayhima yake cewa ya kasance manzo Allah sallallahu alayhi wa sallama idan yayi ruku'i yana jidituwa a ruku'in shi yace baya daga kanshi idan yayi ruku'i baya daga kanshi haka kuma baya sunkuye kanshi yace abinda yake yi wada'a yadahu ala rukbatayhi sai ya dora hannayen shi akan gwiwoyin shi ka annahu qabidun alayhima kai kace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya jimfi wannan gwiwoyin nashi kina idan ya dora haka yake dorawa ba shin huda sai yake yi ba jimka gwiwoyin shi yake yi lokacin da yayi ruku'i to haka ake so ba mai daga ba bayan kai daidaitu ba mai daga kanka ba sama ba kuma ba mai sunkiye kai ba kasa ba wannan shine ruku'i na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma shine ake kira da daidaituwa a cikin ruku'i yace wa annahu alaihi salatu wassalam kana idza sajada amkana anfahu wa jabhatuhu min al-ard wa naha yadayhi an jambayhi wa wada'a kaffayhi hazwa min kabayhi yake cewa lalle shi manzan Allah tsira da aunta Allah shi tabbata a gare shi ya kasance idan yayi sujada yana tabbatar da goshin shi da hancin shi akan ƙasa kenan kowanne da goshin da hancin kowanne yana taba ƙasa yace wa naha yadayhi an janbihi yace kuma sai ya kware hannayen shi daga hammatar shi daga gangar jikin shi kenan budewa yake yi lokacin da yayi baya takure kanshi lokacin da yayi sujada yana kware hannayen shi ko yana bude hannayen shi lokacin da yayi sujada daga hakarkarin shi kenan baya game su yace wa wada'a kaffayhi hazwa min kabai mankibaihi ko manzo Allah sai ya dora hannayen shi daidai kafadin shi kenan idan yayi sujada daidai inda kafadin shi suke kaiwa daidai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake shimmuda hannayen shi kenan wannan ita ce sujada ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa wa annahu alaihi salatu wassalam كان إذا جلس في الركعتين جلس على رجليه اليسرى ونسب اليمنى فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونسب الأخرى وقعد على مقعدته يتي للي من زاء الله زيراد أمنت الله اشتبت أغريشي يا قسنتي إذن يزمنا في الركعتين أركو إيقدابي زمانتهيا kenan yayi raka'a ta farko raka'a ta biyu yayi zama na tahiyya jalasa ala rijlaihi al-yusra sai ya zamuna akan kawahuwan shi wanda yake ko akan kawar shi wanda take ta hagun wa nasabal yumna sai ya kafata dama kenan wannan shine zaman da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi kenan zai zamuna akan wannan kafa akan kawar shi ta hagun ya zamuna mazamunin shi akan kawa ta hagun sannan wannan ta dama ita kuma sai ya taka ta wannan shine zaman da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi lokacin da yayi zaman tahiyya ta farko sai yake cewa fa idza jalasa fil rak'ati al akhira idan yayi zaman tahiyya a raka'a ta karshe yace qaddama rijlahu li yusra sai ya gabatar da kawar shi wadda take ta hagun wa nasabal ukhra sai ya kawa ta dama wa qa'ada ala maq'adatihi sai ya zamna akan mazamnai shi kina abinda manzo Allah yake yi shine idan ya zamna zaman tahiyya na harko wannan kawar ta hagun ita yake zama a saman ta wannan kuma ta dama sai ya kawa ta haka wannan shine zaman da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake a zaman tahiyya na harko zaman tahiyya na biyu sai ya meka kafa ta hagun heta take sai ya zamna akan mazamnin shi kuma sai ya kafa wannan kafar tashi ta dama wannan shine zaman da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a zaman tahiyyar shi ta harko da ta biyu kina wannan shine yana daya daga cikin mustahabban sallah sai abna bakwai daga cikin mustahabban sallah malai yake cewa al-qunutu sirran qabla ar-ruku'i yin al-qunutu a koye kamin ruku'i wa yajuzu ba'da ar-ruku'i kuma ya halatta ayi bayan ruku'i nan hada ta jamhurin malamai baya ɗaya daga cikin sunna ta manzo Allah ko baya daga cikin mustahabbai ko sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yin al-qunutu a asirce kamar yadda zaka samu da yawa daga cikin masallatayyan mu bayan an yi ruku'i ko wannan malam ya kare karanta alqur'ani ya kare karanta sura suka shi ya danyi wani shiru na wani minti daya to nan yana daya daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in zai alqunutu bayyana wa yake yi kuma yana yin alqunutin shine bayan yayi ruku'i ba kamun yayi ruku'i ba wannan daga karshe mazhabin malikiya sun kawo wannan amma dai jamhurin malamai ba su yi akan haka ba jamhurin malamai shine alqunutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yana yin ta ne a bayyane kuma yana yin ta ne bayan ruku'i yayi wata guda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana alqunutu yana yin ta a bayyane kuma bayan ruku'i kina wannan ya kawo yake cewa kuma ga hadisin Anas dan Malik yake cewa hadisin Asim yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa sa'altu Anas anil kunuti na tambaye Anas bin Malik akan mas'ala ta al kunuti akana qablar ruku'i am ba'dahu shin manzo Allah yana yin ta ne kamun ruku'i ko kuma bayan ruku'i yake yin ta qala qablahu yace yana yin ta ne kamun ruku'i qultu fa inna fulanan akhbarani anka annaka qulta ba'da ar-ruku'i qala kadhaba inna ma qalat rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ba'da ar-ruku'i shahran yace ai wani mutum ya bani labari lalle hadisin a kasa yake yake cewa wani mutum ya bani labari ai ka ce me manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana alqunutu kamun ruku'i yace a kuskure yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi alqunutu bayan ruku'i ne tsawon wata guda yana addu'a ga wa'ansu kabiloli yana tsine musu albarka yace wali hadisi abi huraira radiyallahu anhu kuma dalili na biyu hadisi abu huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa qanata ba'da ar-ruku'i lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi al-qunutu bayan ruku'i wali hadisi abi humaid an Anas radiyallahu anhu kuma hadisin abi humaid daga Anas yarda Allah shi tabbata a gare shi annahu su'ila 'anil qunut an tambaye shi akan yin al-qunutu fi salati as-subhi a salla asba qabla ar-ruku'i aw ba'dahu kamun ruku'i ko bayan ruku'i qala kilahuma kunna naf'al qablu wa ba'du yace dukkan su mun kasance muna yi kamun ruku'i da bayan ruku'i amma dai fada mafi rinjaye shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin alqunutin shine bayan ruku'i kuma ba a asirce yake yi ba a bayyane yake sai mustahabbi na takwas yake cewa wad'a ba'da at-tashahhudi yin addu'a bayan at-tashahhud ath-thani shine zaman tahiyya na biyu kenan raka'a ta karshe bayan kai zaman tahiyya na biyu to kana iyawa kai addu'a shi ma wannan mustahabbi ne yace ai an yatashahhada fil jalsati al-ula ila akhir at-tashahhudaini li'annahu al-waridu ar-rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama fi ma 'alimahu as-sahabatu radiyallahu anhum yace shine yayi zaman tahiyya ko yayi attahiyya a zama na harko haka a ƙarshe zaman ka na ƙarshe kai attahiyya yace saboda wannan dukkan su an same su daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na daga abinda sahabbai suka sani na daga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana aikatawa akwai hadisin Abdullah ibn Mas'ud yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa iltafata ilaina rasulullah sallallahu alaihi wasallama faqala yace wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya juyo zuwa gare mu sai yake cewa idza salla ahadukum falyaqul idan ɗayan ku yayi sallah yace attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihina ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yace summa liyazid min ad-du'a ma ajabahu ilayhi fayad'u yace sannan ya dada akan wannan attahiya wa ansa addu'o'i wanda suka burge shi ya roƙi ubangiji yace sai ya roƙi ubangiji da su hadisi ne wanda Imam Bukhari da Muslim suka hutar da shi yace walima akhrajahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nisa'i an Ali radiyallahu anhu haka da kai hadisin da Imam Muslim Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi da Imam Nisa'i suka hutar da shi daga Ali ta Abi Talib yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza qama ila salati ya kasance manzo Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi idan ya tashi zuwa ga sallah yace yakunu min akhir ma yaqulu bayna at-tashahhud wa at-taslim yace yana cewa ƙarshen abin da yake faɗa tsakankanin attahiyar shi da yin sallama shi yana cewa Allahumma ighfirli ma qaddamtu ya ubangiji ka gafarta min dukkan abin da na gabatar na daga zinubai wama akhartu da abin da na jinkirta na zinubai yace wama asrartu da abin da na boye na daga zinubai wama a'lantu da abin da na bayyana na daga zinubai wama asraftu da abin da na huce gona da iri na daga zinubai wama anta a'lam bihi minni wama anta a'lam bihi minni kuma na daga abin da kai ka sani da daga gare ni sama da ni sama da abin da ni bin sani ba kenan zinubin da kai baka san da kai shi ba ubangijinka ya san da kai shi to shi ma ubangiji ka gafarta mini yace antal muqaddim wa antal mu'akhkhir kai ne magabaci kai ne majinkirci la ilaha illa anta babu wani abin bauta da gaskiya sai kai abu na tara daga cikin mustahabban sallah malai yake cewa at-tayammu bis-salami wa tahriku as-sababati fi at-tashahhudi shine fara sallama bangaren dama kenan damantawa wurin sallama kuma da motsa manuniya lokacin da kake zaman at-tahiyya kenan lokacin da kake zaman at-tahiyya ka ringa motsa wannan yatsattaka shine dalili yake cewa at-tayammu 'ala al-mashhur li hadisi Aisha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama damantawa wurin sallama da kwai hadisi wanda yake mashhuri hadisin Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta take cewa kana yusallimu fi salati taslimatan tilqa'a wajhihi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana sallama a cikin sallah sallama guda daya yace wadda tilqa'a wajhihi yana huskanta huskashi summa yamilu ila shiqq al-aymani qalilan yace idan zai yi sallama sai ya dan karkata bangaren dama lokacin da yake wannan sallaba kenan ba dama duka ba kuma ba gaban shi ba kamar yadda Aisha ta bayyana mana yake cewa amma tahriku sababa yace amma dai kaga motsa yatsa lokacin da kake zaman tahiyya yake cewa dalilin hadisin Abdullahi dan Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lalle manzo Allah tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yace idza jalasa ya kasance idza jalasa fi salati idan yayi zama zaman tahiyya a cikin sallah wada kaffahu al-yumna ala fakhrihi al-yumna sai ya dora hannun shi na dama akan cinyar shi ta dama yace wa qabada asabi'ahu kullaha sai ya jimke dukkan yatsotsin shi wa ashara bi usbi'ihi allati tali al-ibham sai ya nuni da yatsar shi manuniya wadda take bibiyar babban yatsar shi wa wada kaffahu al-yusra ala fakhrihi al-yusra yace kuma sai ya dora hannun shi na hagu akan cinye shi wadda take ta hagu wata riwaya yake cewa summa akada 55 manzo Allah sai ya kulle 55 kenan idan kai haka kana da 50 haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake kenan gabiyar 55 shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ringa nuni ga wannan yatsar tashi ya ringa motsata shine at-tahriq yana motsa wannan yatsar tashi wanda take manuniya imma ya kasance kayi shi haka ko kuma kayi shi haka dukkan malumai sun yi bayani halaka ne jaiz kenan wannan shine yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama karkashin hadisin Abdullah ibn Umar yake karantar da mu ga yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake zaman tahiyya shi kamar yanda muka yi bayani idan ya kasance zaman tahiyya na farko ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana nada wannan kafar tashi idan ya nada ta sai ya zamna akan mazaunin shi kasan akan kafar shi wadda take ta hagu wannan kuma sai ya kafata wannan shine zaman da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi ya dora hannun shi na dama akan cinyar shi ta dama hannun shi na hagu akan cinyar shi ta hagu sai ya kulle 55 kenan wannan yatsotsin haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake 53 yace in ya kulle su haka kaga gabiyar a rubuce kaga wannan salasa ce uku ne wannan kuma khamsa ce haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi idan yayi sai ya ringa motsa wannan yatsar tashi wannan ita ce ake kira da sababa wadda take bin al-ibham wannan babban yatsa idan kuma ya kasance zaman tahiyya na biyu ne kenan wannan kawai manzo Allah sai ya soka ta sai ta shiga idan ta shiga sai ya zamna akan mazaunin shi ita kuma wannan kafar yanda yake cakawata a zaman tahiyya na farko haka yake cakata kenan idan ya cakata sai ya yi zaman shi na tahiyya ta karshe ya meke yatsar shi shine wancan hadisi na baya wanda muka karanta sun kasance idan sanyi yayi sanyi a cikin bargunan su ko a cikin manyan rigunan su suke motsa yatsun su wannan shine abinda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai kasance suna yi kalkashin karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kina wannan sune abubuwa guda 10 wanda malam ya ambata mana daga cikin mustahabban sallah mun zo karshen karatun sai sabon karatu makruhatu salat abinda aka karhanta mutun ya aiwatar da su a cikin sallah insha Allah sati mai zuwa Allah ya sa muna cikin masu rai sai mu tashi a wannan karatu
inda kai tambaya kamun ya ta hukumcinta yana nan ai in bukata ne ita in ta kama ake yin alkunutu ba bukata ba wani wannan ita sunna ce in kamar bukata gare ka ba wai sai a wannan ba cikin ramadan ba muna yin alkunutu ba haka sallarka ta dare kana iyawa idan ka kammala abin da kake yi ko ka zo wannan witirinka kana iya yin alkunutu ka daga hannayenka ka yi roƙon duk abin da kake so halakin kuma tana da muhimmanci sosai to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka taba shi yayi wata guda wa'ansu kabiloli ri'il zakawan da wa'ansu kabiloli manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya musu alqunutu tsawon wata guda to shine wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da yake alqunutun yana yin ta ne lokacin sallar asuba yayi ta a lokacin sallar asuba bayan yayi taso daga ruku'i kina wannan shine alqunutu duk da akwai hadisi mun karanta hadisi riwaya ta Imam Ibn Majah amma dai kuma riwayoyin da suka tabbatar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin alqunutu bayan tasawo shi daga ruku'i sune mafi karfi bayan ka taso daga ruku'i kana iya alqunutu kai da sallolinka ne na dare kana witiri kana iya alqunutun ka bayan ka taso daga ruku'i ka daga hannayenka in awa nawa zaka dauka kai jajanka ka fadi wa ubangiji kai baje kolin bukatunka wannan ita ce ake kira da alqunutu shine raka'a wannan addu'o'in da zaka yi tsakankanin ko bayan ruku'i da sujada ko tsakankanin ruku'i da sujada wannan sune ake kira da alqunutu mutum ka daga hannayenka kai alqunutu da kai addu'o'i wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shahara idan yana alqunutu yana yin su Allahumma qsim lana min khashyatika kama taqulu bihi bainana wa bain ma'siyatik har zuwa karshe Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait har zuwa karshe da wannan addu'o'i ne wanda manzo Allah in dai yana yin alqunutu to yana yin su ko yana yawaita yin su da wannan mutum ka daga hannayenka kai addu'o'inka na bukatunka karshen dare ne gashi kuma kana cikin sallah hukuncin sallah da wajen sallah daban yake da wannan ƙara kusanci ne zuwa ga ubangiji ƙara tawassuli ne saboda duk lokacin da mutum yake da wata bukata a gun ubangiji to yana da kyau mutum yayi tawassuli ga wani abu wanda ya aikata nagari aiki ne wata sadaka ce kai wata ibada ce mai kyau kai ko kuma tawassuli ga sunayen Allah da siffofin shi wannan sune abinda aka baka dama kai tawassuli kai kamun kafa da su dan mi dan ubangijin kai biya maka bukatunka wallahu ta'ala alam kinan ba tambaya sai mi da abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah gafarta mana Allah gafarta wa iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana ɗan uwa da amanna arziki na nesa da na kusa da ke bara da muna fatan kowa ubangiji ya biya bukatunsu ya sanya albarka a ciki muna tawassali ga wannan zama iyayenmu da suka rigaya mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu ya wasa'a musu cikin kabarurrukansu ya sanya aljanna ita ce makomarsu ya sake sada mu da su a cikin aljannatul firdaus da abin da rayukan mu ta gudurce na alkhairi muna fatan ubangiji ya tabbatar mana da shi da abin da yake sharri ne game da addinin mu game da rayuwar mu game da iyallan mu muna fatan ubangiji ya canza mana shi da mafi alkhairi ya mana albarka yi wa zuri'an mu albarka yi wa sauran kwanukan mu albarka yi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك